Titin ofishin hukumar kula da kaurar jama'a dake unguwar Plateau ta birnin Yamai kenan a wannan Litinin 20 ga watan Maris na 2023, inda daruruwan yanci rani ke bayyana takaicin su dangane da abinda suka kira fatali da halin kuncin rayuwar da suka tsinci kansu ciki. Waɗannan mutane galibin su mata da yara na zaune ne cikin jiran zuwan ranar da za a mayar da su kasashen su na asali, kamar yadda wannan yar Saliyo ke bayani tana kuka har da hawaye.
They steal us. They take all our property and they flog us, our brothers. They flog our brothers. Even the bread, we don't have food for it. We don't have place to sleep. We are suffering. Please help us. Please help us.
Watanni akalla shida kenan waɗannan ƴanci rani ke jibge a Niger ba tare da samun wata kulawar kirki ba, in ji su. Ba kuma wata sana'ar yi, abinda ke ƙara jefa su cikin damuwa game da yadda makomarsu za ta kasance.
My name is Shaka Kamara. I come from Libya. My nationality is Sierra Leone.
Yace sunana Shaka Kamara, na fito ne daga Libya. Ni dan Saleone. Muna so a mai da mu kasashen mu. Sun yi alƙawari za su kai mu gida, amma shiru yau watanni 6 cin.
Food still pressure total 6 months.
Shi ma wani dan Najeriya da aka maido daga Libya shi da iyalinsa a makon jiya ya koka a game da yanayin da suke ciki a yau.
Sunana Muhammad Abdullah, ni dan Najeriya ne.
Daga wani gari?
Eh, daga Kano muke. Ga yara na guda 6 mun zo daga Libya muke mun dawo nan ba abinci. Muna kwana a cikin sauro. Wallahi muna shan wahala, ga ba kuɗi, ga ba abinci. Ga yara suna ta kuka. Kaga wannan har yanzu an ji maka dan ba abinci, kukar ta kun ba abin da ran bata. Ina muke so a taimaka a maida mu gida. Mu daga baya muka zo, amma da muka zo muka aka bayyana aka ce an yi rijista na farko, sai an dawo rijista na biyu, mu ma za a maida mu. To kun mun dawo gashi ba labari.
Domin jin martanin IOM akan wannan al'amari, mun leƙa ofishin hukumar, sai dai ƴan bangar da ke gadin wurin sun hana mu shiga. Hasali ma ɗaya daga cikin waɗannan ƴan banga ya rukunkumi wani mai naɗar bidiyo na talabijin amfani da kokowa, lamarin da ya sanadin ɓallewar wani ɓangare na kamarar ɗan jaridar. Jamhuriyar Nijar na matsayin wani sansanin da hukumar IOM ke girke dubban ƴanci ranin da ake maidowa gida akan hanyar su ta zuwa Turai a kowace shekara. Sai dai tsaikon da ake fuskanta kafin isar da su kasashen su na asali kan haddasa tayar da jijiyoyin wuya, wani zubin ma har da kazamar tarzoma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.